Balcony, da 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 da, atwahi lai da ko, balcony. Thank you.